jawabin sa wajen taron mika kayayyakin tallafin wakilin asusun kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a takaice Mr. David Damian yace bisa lakari da irin kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ke yi yasa UNICEF din ta ba da tallafin
shi al'amura da ya kamu yau gaskiya mai amfani ne sosai dai mun san dai irin matsala da aka samu akan nan COVID ba a Nigeria kadai ba duniya gaba daya so mu yau UNICEF mun zo da niyya da cewa zai mu taimaka ma gwamnatin Bauchi mun san kokari da su ga sun yi so shine muka kawo this
so irin abubuwa ne kuka bar su
akwai kayayyaki da dama akwai abinda muke kira a turance hand washing stations which wayannan abubuwa za a bayar da su kamar su kananan hukumomi da kuma su gidaje da ya kamata a ba su so that banda hand washing stations muna da kayayyaki kamar su kofuna su buta da kuma su roba wanda zai taimaka a inda su jama'a zai samu su wanke hannu a yanda ya kamata don da yi magance wannan matsala da muka samu na COVID.
Kwamishinan kiwon lafiya kuma dan kwamitin yaki da cutar COVID-19 na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro ya ce tallafin zai taimaka wajen yakar corona.
Wato wannan tallafi da su UNICEF suka kama na a wannan jiha ta Bauchi sun kama na kayan wanke hannu da sabulu da kuma wannan wanda ake shafawa a hannu da kuma butocin da za a tara ruwa da kuma randan ruwa irin ta zamanin nan wanda ake takawa sabulu ya fito ruwa ya fito. Wannan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke ciki fa COVID-19 tana nan kuma kar mu manta kwanan nan za a bude makarantu so muna fata waɗannan kayayyaki da za a raba ma local government din nan za su taimaka su kai su a asibitoci a wajen da mutane suke taruwa da kuma makarantu saboda yara da mutanen gari kowa ya dinga wanke hannunsa akai-akai kar mu manta koda COVID-19 ta tafi akwai cututtuka da suke haduwa ta wajen wanke hannu kamar abin da shafi cholera kamar pneumonia kamar duk irin cututtuka da yana wanda ake mu'amala da su typhoid to muna so a dinga wanke hannu akai-akai kuma wannan in ba mu manta ba wannan watan da muke ciki 15 ga watan October na shine ranar wanke hannu ta duniya kuma idan ba mu manta ba fa har yanzu muna da COVID-19 a Bauchi a halin da muke ciki a yau muna da mutane 17 wanda suke nan suke shan magani a cikin mutane 699 wanda aka tabbatar suna da COVID-19 a Bauchi duk da haka mun sallama 668 so kullum da muke fara jama'a koda COVID-19 ta tafi a cigaba da wanke hannu domin zai taimaka idan an zaga bayan gida a wanke hannu idan ci abinci a wanke hannu idan an yi aiki na karfi da wani abu da kai na datti a wanke hannu
babban sakatare a hukumar samar da tsaftataccen ruwa da muhalli ruwasa a jihar Bauchi Alhaji Garba Magaji Babaji ya shaida cewa kayayyakin za a yi amfani da su ne kamar yadda hukumar UNICEF din ta shimfiɗa
dama UNICEF fatina ne namu sai dai yau kuna guduma na musamman da ta samar domin tallafawa gwamnati wajen kokari da take yi na shawo kan wannan cuta ta COVID-19 a jihar nan shi yasa hukumar ta UNICEF ta asusun yara kenan na Majalisar Dinkin Duniya suka ga cewa ya kamata ganin yadda gwamnati take kokari na shawo kan wannan ciwo su masu ba da gudunmawar su wajen tallafawa gwamnati wajen kokari da take to kayan da suka bayar din shi ne kuka yau mun kuma kai kokari muka ba duka kananan hukumomi guda 20 na wannan jiha domin su je su raba wa al'ummomin su
Abdulwahab Muhammad Burya Amurka daga Bauchi a Najeriya